so ayayan mu fita so da kaunar juna.
Kalil bass, ass, ass, ass.